بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وامسوا البركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da sake haduwa da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin namu na Ramadana a tarihi daga wannan tasha ta mu ta Albani TV kaiwa da shan Allah. Wannan shine kashi na 19 a cikin wannan jerengiya wanda cikin ta muke kawo muku takaitattun bayanai game da wasu ababe da suka faru a tarihin musulunci da daulolinsa da daruran shekarun ci gaban musulunci musamman a wannan wata namu mai albarka na Ramadana. Ayo ma kamar kullun za ku ji mu da wasu takaitattun bayanai akan wasu ababe da suka faru a daidai irin wannan lokaci, ma'ana 19 ga watan Ramadana mai albarka. Abu na farko shine a shekara ta 40 bayan hijira, a ɗaya daga cikin zantutukan da malaman tarihi suka ambata cewa aka kashe Sayyidina Aliyu dan Abu Talib. In za a tuna mun ambaci wannan kissa a wani shiri da ya gabata, amma akwai wani ra'ayi na malaman tarihi da suke ganin cewa irin wannan rana ta 19 ne wannan dan kalakatu wato Abdurrahman ibn Miljam ya samu nasarar saka wa Sayyidina Ali dan Ali dan Abu Talib wuka ne guba wanda kuma ta sanadiyar rasa rayuwarsa. Allah ya kara masa yadda, Allah ya kara masa daukaka. Haka nan kuma har ila yau a daidai shekara dai ta 40 din bayan hijira aka haifi wani babban malami da ake kira da suna Abu Ishaq Amr ibn Abdullah As-Sabi'i, wanda aka san da suna Abu Ishaq As-Sabi'i, wanda din da kaji an faɗa Abu Ishaq a cikin isnadi ba tare da dangantawa ba, don Allah ya so Amr ibn Abi Ishaq Amr ibn Abdullah. Amr dan Abdullah ana cewa an haife shi ko dai a wannan shekara ta 40 bayan hijira ko kuma kamar yadda wasu malamai suke ambata a shekara ta 33 bayan hijira. Allah ubangiji shine mafi sani. Sunansa kenan Amr ibn Abdullah, tabi'i ne daga cikin mutanen kasar Kufa kuma babban malamin hadisi a zamanin, kuma ya haifi ƴaƴa wanda suka waye gari su ma suka zama wato masana hadisi waɗanda ainihin wato suka yi riwaya daga gurinsa ko daga gurin waninsa. Baya ga wannan kuma har ila yau masu albarka a shekara ta 92 bayan hijira a daidai irin wannan rana, babban komandan nan da ake ce Matariq ibn Ziyad, wanda komanda ne na sojojin musulmai da suka bude kasashen Afrikiya kuma suka tsallaka cikin Iberia har zuwa inda aka fi sani da suna Andalus, wanda wannan komanda ya yi aiki gagarimi karkashin jagorancin mai gidansa Musa ibn Nusayr, wanda su ne suka fara tsallakawa a zamanin halifancin Walid dan Abdul Malik, suka kai farmaki zuwa waɗannan ƙasashe kuma suka shigar da musulunci, suka ci nasara akan turawan Al-Ghut waɗanda suke yankin Andalus. To a daidai wannan lokacin shi wannan komanda da ake ce Matariq ibn Ziyad ya fara samun ƙarfin mallake yankin arewacin Afrika domin shirye-shiryen fara wato yin fito na sojoji daga kasar Ceuta wadda ke kasar Morocco a yanzu domin daukan mutane a ratsa inda ake ce Mamadiq ko Madyaq Jabal Tariq, inda suka haura domin fara kai farmaki da kai musulunci kasar Andalus. Wannan komanda yayi aiki gagarimi, Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi. Sai kuma a shekara ta 202 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a daidai wannan lokaci a garin Qurtuba wanda take cibiyar daular musulunci a wancan lokaci a ƙasar Andalus, aka samu wata gagarumar tashin-tashina da kokarin ta da ƙayar baya wanda wasu mutanen garin suka yi, amma wannan tawaye nasu bai ci nasara ba. A sanadiyar haka kuma wato halifan wannan zaman da ake ce mishi Al-Hakam ibn Hisham ya dandana musu kuɗa mai yawa ta yadda ya ba wa sojojinsa dama, ya halasta musu ya ce mutanen gabaki ɗaya anguwa da yankin waɗanda aka same su da tawayen nan to a tarwatsa musu. Haka ko sojoji suka shiga kisa da duka da kwace da sata da fyaɗe da sauransu. Ƙarshe mutanen nan suka nemi ahuwa suka haɗa shi da Allah a daidai wannan lokacin ne ce to shikenan ya ba su dama su baggarin su yi ƙaura su baggarin. A sanadiyar haka dubban mutane, malaman tarihi na cewa kamar mutum 15,000 suka yi ƙaura suka bar Andalus suka ratsa ruwa suka shigo ƙasar Misra a matsayin ƴan gudun hijira daga baya kuma suka karkata zuwa ga wani tsibai da ake cewa Akritish a inda suka kafa sabuwar daula wadda ta yi shekara kusan 300 tun daga shekara ta 211 suka kafa wannan daula a yankin ainihin wato da ake cewa Akritish daidai wannan lokaci suka kafa wannan daula suka samu wurin zama dan ainihin wato su samu su rayu sai kuma a shekara ta 784 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akai mubaya'a ga sabon sarki na daular mamalik wanda yake ce mishi Az-Zahiru Saifuddin Barquq Az-Zahiru Saifuddin Barquq sarki ne daga cikin sarakunan daular mamalik wanda ainihin wato aka haife shi tun a shekara ta 740 bayan hijira kuma zo ya zo Al-Kahira yana matsayin matashi dan shekara 20 ya shiga cikin sojojin Misra yayi ta aiki ya nuna jarintarsa yayi fice har ya zama commander cikin komandoji general cikin generalolin wannan daula ta ainihin wato mamalik daga ƙarshe kuma ya dare sarauta ya ainihin zama ɗaya daga cikin sarakuna waɗanda suka rike daular mamalik a ƙasar Misra wannan commander yayi ayyuka na azo a gani kuma yayi fice wajen ainihin wato jarintarsa da ayyukansa na azo a gani wata kabiya da ya kamata ita ma mu ambata wanda zamu koma baya ita ce shekara ta 101 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato shekarar da wani babban malami da aka fi sa da suna Ayyub ibn Sharahid malami cikin manyan malaman musulunci Ayyub ibn Sharahid wato sarki cikin manyan sarakuna da gwamnoni waɗanda suka yi mulki a ƙasar Misra a zamanin Halifa Umar dan Abdul Aziz shi ma a wannan shekara ce Allah ya mashi rasuwa sai kuma Rauh ibn Hatim wanda shi kuma gwamna ne a ƙasar Qairawan a zamanin halifancin sarakunan Abbasiyawa shi ma a wannan shekara ya rasu Abu Hatim Rauh ibn Hatim Al-Azdi Al-Muhallabi wanda yana da labarai da yawa na irin gwagwarmayar da yayi da irin wala'i da yake da shi ga ogansa musamman Al-Saffahu da kuma a bayan Saffah Abu Ja'far Al-Mansur da kuma Al-Mahdi da Al-Hadi da Harun Ar-Rashid duk waɗannan yayi aiki ƙarƙashin su ya kasance kuma gwamna ne da ake ji da shi wajen iya tsare-tsare da ainihin iya ayyuka sai kuma rasuwar al-Imamu Abu Shama al-Maqdisi babban malamin fiqhu ne da hadisi masani ne mutumin kasar a Syria wato kasar Sham kenan sunan shi Abdurrahman ibn Isma'il ibn Ibrahima malami ne masanin fiqhun Shafi'iyya masanin tarihi masanin hadisi wanda yake da rubuce-rubuce na azo a gani waɗanda daga cikin muhimman rubuce-rubucen shi akwai kitabun Raudataini fi tarihi daulatai sannan kuma akwai ainihin wato muktasar na tarihi na Ibnu Asakir akwai kuma littafin Al-Ba'if ala inkaril bid'i wal hawadith akwai kuma littattafai dai waɗanda ba waɗannan ba waɗanda suka shahara a cikin duniyar musulunci malami ne mashahuri Allah ubangiji ya gafarta masa Allah ya sa ya huta shi da sauran malamai da sauran masana waɗanda ba zai mu ambace su ba saboda ƙarancin lokaci ƴan uwa masu albarka wannan shine ƙarshen wannan shiri namu na kashi na 19 a cikin shirye-shiryenmu masu taken Ramadana a tarihi da muke kawo muku daga wannan tasha ta mu mai albarka ta Albani TV sai mu haɗa ku a darasi na gaba insha Allah وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله